Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci. Da fatan an waye gari lafiya. Amina Buhari Auna ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC ke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. Kamar kowace safiyar Asabar, muna tafa da shirin a bari ya huce. Amma kafin nan, bari mu je da duniyar ta waye gari.
Assalamu alaikum jama'a, ga cikakken labaran duniya mai karantawa Baba Yakubu Kiri. Majalisar Dattawan Amurka ta kada kuri'a a jiya Juma'a akan hana gabatar da masu bada bahasi da kuma karin takardu a shari'ar tsige shugaba Donald Trump. Kana ta shirya kada kuri'a akan takardu guda biyu na neman tsige shugaban kasar. Akwai yuwuwar kawo karshen muhawara tsakanin manajojin shari'a daga majalisar wakilai da kuma rukunin lauyoyi masu kare shugaba Trump a ranar Litinin. Kana ƴan majalisar dattawan kuma za su kada kuri'a a ranar Laraba akan zargin da ake yi wa shugaban da ya amfani da ikonsa ta yadda bai dace ba da kuma yin shishigi a harkokin majalisa. Masu ra'ayin hana gabatar da ƙarin takardu ko kuma bada bahasi a gaban a cikin wannan shari'a sun samu kuri'u 51 akan kuri'u 49 na waɗanda suke da ra'ayin kawo shaidun, wanda dukkanin su sun kada kuri'ansu ne akan ra'ayoyin jam'iyya. Amma kuma 'yan Republican guda biyu ne da suka hada da Susan Collins na jihar Maine da kuma Mitt Romney na Utah suka mara wa 'yan Democrat baya a wannan kuri'ar da aka kada. Da ƙarshe, Brexit ya tabbata. Birtaniya ta yi nasarar ficewa daga kungiyar tarayyar Turai. Yan Birtaniya da ba su da ra'ayin ficewa daga tarayyar Turan har ma suna ganin za a iya daina hambatun ficewar, ba su ji labari mai daɗi ba. Birtaniya a hukumance ta fice daga kungiyar tarayyar Turai a daidai karfe 11 na dare agogon kasar a jiya Juma'a, lamarin da ya kawo ƙarshen dabarwar siyasar da aka kwashe shekaru hudu ana yi tun bayan kuri'a mai ɗan rata da aka kada akan ficewa daga kungiyar ƙasashen Turan bayan shekaru 47. Ɗaruruwan masu ra'ayin Brexit da sun yi cincirindo a dandalin Parliament Square a wajen ginin majalisa domin bayyana wato murnarsu ga wannan abin tarihi wadda Birtaniya ta yanke hulɗa da ƙasashen Turai. Amurka ta ayyana dokar ta ɓaci ga lafiyar jama'a, kana ta tabbatar da tsauraran matakan bada kariya ga lafiyar matafiya 'yan kasar waje da suke zuwa shigowa kasar daga kasar China akan fargabar yaduwar cutar corona, yayin da gwamnatin China din ta sanar da ƙarin mace-mace na ɓarkewar cutar. Jami'an China daga tsakiyar lardin Hubei, inda cutar ta fara ɓarkewa, sun faɗa cewa akalla mutane 258 ne suka mutu, kana wasu 11,000 kuma suka kamu da ƙwayar cutar. Cigaba da yaduwar cutar ta coronavirus ke yi ya yi sanadiyyar da sakataren Amurka akan harkokin lafiya da kuma bil'adama Alex Azar. Ya sanar a jiya Juma'a cewa duk wani ɗan ƙasar waje da ya je China cikin wannan lokaci to za a haramta masa shiga Amurka, banda matafiya da suke da iyalai Amurkawa. Ya ƙara da cewa duk wani ba Amurke kuma da ya je lardin Hubei ɗin na ƙasar China a cikin makonni biyu da suka wuce to dole ne fa za a kange shi tsawon kwanaki 14 adadin lokacin da ƙwayar cutar ke yi ta bayyana. Ana shan waɗannan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Kasashen duniya dai suna ɗaukan matakai daban-daban wurin kare bazuwar ƙwayar cutar coronavirus daga China, wanda ke ƙetarawa iyakoki, lamarin da ya kai ga wasu ƙasashe suna hana 'yan China shiga ƙasashen su, yayin da wasu kuma ke kashedi ga matafiya ko kuma masu kange su. Yayin da ake danganta mutane 11,000 da suka kamu da cutar da ƙasar China, sama da mutane 100 ne suka kamu da cutar a wajen ƙasar. Jerin ƙasashen da ake ƙara samun cutar ko sun hada ne da Australia da Cambodia da India da Japan da Malaysia da Nepal da Philippines da Singapore sai kuma Korea ta Kudu. Haka zalika akwai Sri Lanka da Taiwan da Thailand da Vietnam da Canada da Amurka da Birtaniya da Finland, da France, da Jamus, da Italia, da Russia, da Sweden, da kuma hadadiyan daular Larabawa. Yanda cutar ke ci gaba da bazuwa cikin gaggawa tsakanin makonni biyu, ya kai ga hukumar kiwon lafiya ta WHO ayyana dokar ta baci ga kiwon lafiyar duniya, inda hukumar lafiyar din ta bayyana fargabanta cewa wannan cuta ka iya fadawa cikin kasashe marasa galihu, inda yaki da cutar zai yi wahalan gaske. Da kashe kasar Botswana kuma ta samu labarin ta na farko da ake zaton kwayar cutar corona ne mai hadarin nan, bayan wani matafi da ya shigo kasar daga China da a cikin jirgin Ethiopia Airways ya fara nuna alamu.
Kina aka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Madalla, ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga birnin Washington DC. Yanzu kuma sai shirin a bari ya huce.
Masu saurare assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce,
wanda masu iya magana kan ce shike kawo da rabon wani.
wallahi ban tashi lafiya kalau
ya kuma gajiyar bukukuwa
alhamdulillah sauki dai
da shan
kudin gada da tsimi
da fura
hajiya sa abin fura aljanna
hajiya sa abin fura aljanna
da hada da tsimin aljanna
an san wanda ya sha to muna ƙara gogodewa to da wannan waka da buka tashi sai ta kai ni tunanin malaman jami'a
Allah sarki
malaman jami'a sabili da hakan yau dan musu ta fito zan gaggaida waɗannan malaman jami'o'i a duk inda suke za mu fara da Professor Abdullahi Abdullahi da Ambassador Dr. Sam Jimba sai Professor Christy Bess sai su a bari ya huce zuwa ga Professor Grace Estron da Professor Dimi Melafia da Professor Fumi Paramalan sai kuma Professor Onjige Wado da Professor W.B. Quirix sai kuma Professor Philip Musa da Professor Hawa Biyu sai kuma Professor Ahmed Alkali da Professor Samuel Kuhiyop
da Professor Yusufu Turake
da Professor Suleiman Ogoro sai Professor Femi Ajayi da Professor Bube na Maiwa Bube na Maiwa dama a ƙasar Senegal
haka
da fatan an tashi lafiya
to idan kin je kan professor shi ni kuma ga waɗannan wato tsofaffin ma'aikata ne da muka saba hudda da su na gidajen radio da farko ina mika gaisuwa zuwa ga malam Imrana Abubakar wanda aka fi sani da malam Bawa ma'aikacin gidan radio universe ne a da a birnin Accra dake jami'ar Ghana to sai kuma Alhaji Yusuf Abdulgani Ishola na Zuriya FM wanda galibi ko kuma tarin mutane a birnin Kumasi banda Alfa Radio kuma ana sauraron mu a wato Zuriya FM sai kuma ma'aikata na Zuriya FM da farko kamar wato su ET Adam da kuma tsohuwar ma'aikaciyar Zuriya da yanzu take aiki a wani talabijin wato Salma Abubakar kenan sai kuma Hajji Yazina wanda ita har yanzu tana can Zuriya FM din to idan muka zo ɗan Alpha Radio kuma da farko bari mu fara gaida ainihin CEO na Alpha Radio Malam Ridwan Muhammad Kudi ba wasa ba
kowa Ridwan ne a
Ghana kin san Ridwan nan suna nan daban-daban ne akwai Ridwan mai cewa Ridwan Allah Mukhtar Abba daga Accra
Ghana
sannan kuma akwai Malam Ridwan
to shi ma muna gaishe shi
eh kware kwa
Ridwan Allah
yawa to sai kuma wato Nimatu Abdullahi Yambani mai bada labarai a Alpha Radio kenan da kuma Alhaji Amadu sai kuma wato Abdulmugis Idi Kotoko kenan dukkanin su suna Alpha Radio sannan kuma sai Hawawu Abdul Karim Young Paniers kenan ita ma tsuwar ma'aikaciyar Zuriya FM ne da yanzu take tare da wani gidan talabijin a birnin Kumasi
to ba sai wannan gaisuwa da ta fito daga hannun Bashir Abubakar Kare tunda ka ambaci ma'aikatan gidajen radio shi ma ya ce a mika mishi gaisuwar shi ga Halima Jimrau da Jamila Kabiru Fage da fatan sun tashi lafiya sai kuma yana gaida Shamsuddin Muhammad Kargi da Usman Manika mai ruwa red sai Adamu Mahaban mai nasara da Aisha Batista Chile Maskandare Allah ya sa na faɗi wannan suna daidai da Halima Adan Fulani da Comrade Tasu Iliyasu Magami sai kuma Abubakar Malam Kare Allah ya sa shi ma na faɗa daidai da kuma Malama Debora ko suna Debora daidai akwai Debora mai abinci Kare sai gaisuwa fata alheri ga Jamila uwa yaya da kuma Hajara Tahomdate da Eneede da Kusena Akila Banshika gaisuwar a bari ya huce zuwa ga Abdulmalik Mande Magariya Zurmin jihar Zamfara
wanda gaisuwar ta fito ne daga Mani Abdullahi Buti jihar Jifa Nijar ya ce salam VOA Hausa da Allah ku isar min da gaisuwa kamar haka da farko ya ce na mika gaisuwa zuwa ga Alihu Mariga da Haruna Salisu Dan Fulani sai kuma Mustapha Abdullahi Buti da Rahman Abdullahi Buti da Alhaji Abdul Mazaudin Libya da Isuhu Haruna Kariya Nijar sai kuma Ibrahim SD Kusfa Zaria da Gabto Abdullahi Buti, sai kuma Babawo Mato mai Adwa da Muhammad Abdu daga birnin Yamai, sai kuma Faji Abdullahi Buti da kuma Kando Adamu Buti. Daga karshe yace yana gaida Grace Alheri Abdu na BOE Hausa, sai kuma yace kuma ba zai manta da wato mahaifiyarsa ba da ake kira Amina a can garin Buti.
To madalla, to bari mu rufe wannan babin da wannan wasika da ta fito daga hannun Usman Shitu. Yace dimbin gaisuwa tare da fata alheri zuwa ga filin Abari ya huce na murya Amurka sashen Hausa. Daga Usman Shitu, mahuta karamar hukumar Dandime jihar Katsina Najeriya, bai gaida kowa ba.
Ya huta. Yana tsoron magana.
Haka ce ko mi kirkin ka ba za ka gaba kasuwa da gaisuwa ba.
Ka isa ba kuwa.
Na sanyi da kuma ya ƙara tuno min ta kawata ta zo nan, ta zo New York, sai ta kira ni ta ce tana so ta zo sashen Hausa. Ta ce kuma akwai wata kawata muka dai kintsa shiri ta
Allah sa.
To ranar da za ta zo shiru ban ga Hajiya ba. Shikenan sai an jima can da yamma ta kira ni sai ta ce man ke.
Ho.
Ashe ita kawantawa ba su da direba. Ta ce ba su da direba, ita ce take irin gatan nan a Najeriya. Kada abin da din kowa yana da direba dai, ga masu aiki ba su san kowa nan direban kanshi ba ne, kowa an kabirin kai ne nan.
Haka ne.
Kowa ta kanshi take. To sai wani labarin wani direba dai yana aiki da wani attajiri, to attajirin nan bai kyautata mashi kwata-kwata, bai kyautata mashi, baya jin daɗin aikin nan, kuma dole yayi aikin nan tunda da yana neman biyan bukata. Haka da yana ta daurewa, sai shikenan wata ran ya kulle shi suna cikin tafiya cikin jeji. A Najeriya abu bi ake fama da su, ko bi ba tsoro zai baka.
Haka
ne. Da wannan direba da ya san kansiya. Na yi tabbari an kai kungurmin daji mai gida ya ce zai fi tsari. shi kenan da Alhaji yace zai ti tsari ya bari Alhaji
ya sauka
ya sauka da kama shi sai shi kenan dare mai cikin cikin mota ya fara fanfala gudu a cikin jeji yana gudu cikin jeji a daji bai gama zage idiyan wando ba
ya kwaza shi ba da gudu
ya fara bin direba da gudu ya fara bin direba da gudu ya fara bin direba da gudu direba da kare can tunu ya ce ka cika gaya direba da kare famfa da gudu Allah yana ta bin shi da gudu ya haki ya kama shi haki ya kama shi ya kasa da direban ya ga Alhaji ya na kasa Alhaji na tambaye shi me yake ba gudu ne ci ko na ta cin gudu da ya ga dai Alhaji ya gaji sosai zai ce ma Alhaji ai ba komai motsa jiki nake
yanzu Alhaji ki ba ya motsa jiki da dole
Alhaji ya motsa jiki da dole gobe ma ka kara kana ba labarin wani mai gona
shi wannan waje da tijo ne shi kuma haka wani manomi ya dau niyya je zai nomar gida a labina da zai abin nan za ta kama to ran da yaje ya ga an yi ruwan sama yace a lalle yanzu komai ya kankama sai noma kawai sai yaje gona ya fara wato shiryawa zai ina kisa an ka dan huhu da rami ne haka aka zuzzuba yandan gadan ciki a ciki
ko huda ne ko me
huda suke cewa ko to shine shi yayi kokari hasbi ya shirya zai fara huda din kenan yana yin daya yayi sai yaji an ce ku taimaka masa
sau fa
bai ga kowa bai juya kuma da zai juya sai ya ga gabaɗayan gonar
an huje ta
gabaɗaya
wallahi kan
shike dan sai dai ya zuzzuba gidar bai gudu ba amma dai yayi mamaki yadda abin ya to kashe gari da yazo yanzu ne yazo da gidar
zai shuka
to da yazo zai shuka yana shuka da farko sai yaji an ce ku taimaka masa sai ya ga duk gida sun abin nan
an shuka an shuke gona
an shuke gona
ta ija
abin mamaki to shi ne har aka kare dai lokacin da bana ta abin nan ya shige yanzu aka zo lokacin da gida ta kai a mata ruru ya zo nan kuma yana zai fara ya shirya zai fara aiki sai ya ji an ce ku taimaka masa kawai sai ya ga do'an
ya wannan gona yana ta zuwa
kawai
kai
aiki ya
amma kuma bai hakura ba
bai hakura ba to shi ne yake kin san da gida sai ya ce bari ya dan dana ya gani mai cirewa da ya saka baki sai ya ji an ce ku taimaka masa sai ba kon ke sai ya ji an duka suka kare jikin boda
ba ga ni shi ne da ya
hadu aka
ya ba ba
ya aje daidai
lalle kuwa ya koshi ba tun da farko da ya ji an yi wanda aka huɗar na an sai ya san da walaki
ya kamata ya san da akwai wani abu ne
to na ga dole ita ba ta da neman taimako sabili da haka nan za mu ja burki yanzu a madadin
baba ya ku baki
alheri yake muku fata alheri da ku fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci da alheri
Ƙarshen shirye-shiryen namu a wannan lokacin sai kuma an jima da hantsi za ku ji wasu abokan aikinmu dauke da wani sabon shirin yanzu a madadin kowa da kowa a nan sashen Hausa ni ce Amina Buhari Auna daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku.
VOA Africa daga Yamai na kawo muku rahoto.